to alhamdulillah na man na aruri ina za a tashi kenan hmm 87 to sai dai ko na 86 ko wadunu kasari'a mashhura sharaf mustaqbilun sintani maf'ulatu majmu'u za sintani taf'ilatu lahu ar-ra'i rutura arba'atu wa arubu faris alaiha sittatu madwiyatun maksufatun ulaha arubuha salasatun taraha zuddayyi wal waqati wa mislum aslamu wa mata latfa hukmuha sayulamu karar biha mahbulatun maksufa salisatun mashduratun mawqufa wa mislu harbul lahayi utabaru wa kasafu rabi'atan wa shaddaru wa rabuha naziruha wal muttari ma qultuhu wal tarri bahalar min sari to anje ana 87 ne to da tare ne ko lahu a ariru dole dai akoma ko baro da kan 88 shi bahari na tara wanda shine baharu sari'i yana da arurai tura da ake ganinta a fili arba'atu wanda guda hudu ne aruran baharul munsarihi hudu ne wa arubu akwai yana da rarbai kuma faris alaiha sittatu wanda suke guda shida ka tsaya ka san su shi baharul sari'i aruransa hudu rarbansa shida shi yasa gaba daya a baharai ba wanda za a ce ya fi shi baharul sari'i yawan arurai tunda ba wani bahari da yake da arurai guda biyar iyaka kenan daman a ce sun kai hudu to shi baharul sari'i sun kai hudu larbansa kuma shida a larbai kaga akwai wanda ya fi shi akwai mai tara ko mun yi mai tara a baya wanne ne baharin da yake da larbai har tara da Allah wannan ai kamil shine larbansa sun kai tara ko amma arurarsa guda uku ne ko hajartu dalan yasu habalan biramatai ajasha la'antal las sabaqatahumu ila ko hajartu dalan da'in shine rarbin jimin shine aruran ko ha'in ko shine bayani akan bahari na nawa ne ko madwiyatun maksufatun ulaha ta farko ita ce wadda take madwiya me ma'anar dayyu an shafe na hudu wanda yake sakini kuma akai kasfu dayyu zihati ne kasfu ko illa ce meye kasfu shine shafe na bakwai mutahariku ko maf'ulatu ta koma maf'ula sai ya zamo an yi dayyu kenan an shafe waw din nan an shafe kuma tar an shafe waw wanda yake na hudu ne sakini an shafe kuma tar wadda ta bakwai ce mutaharrika shafe na hudu sakini zihafi ne shafe na bakwai mutaharriki illa ce shine kasfu shi yasa maf'ulatu ta koma maf'ula sai a maida ita kaka fa'ilun shi yasa sai a ji baharin ya zo mustaf'ilun fa'ilun arubuha rarban ita wannan arurar wadda ita ce ta farko salasatun tana da rarbai uku tana da rarbai har guda uku taraha da zaka gani wanda daga nan zamu gane cewa ashe sauran aruran kowace arura tana da rarbi ɗaya ne tunda me hudu ne shida daga shidan aka ɗebe uku aka ba ɗaya da cikin hudu kaga ya zama can ya rage uku nan ya rage uku ya zama kenan dole sai dai ya zama ɗaya da ɗaya kenan ko arura da rarrabin ta daya, arura da rarrabin ta daya, arura da rarrabin ta daya. Amma ita wannan ita ce take da rarrabai guda uku, zudayi wal waqati, na farko wadda take madwiya kuma mauqufa. Dayu ya gabata gare mu cewa shine shafe na hudu sakini, wanda wannan zihafi ne ko zihafin ma da yake shiga akan harafi na hudu kenan kadai. Warabi'uha lam yubla illa bi dayhi huwa al-hasbu in yaskun wa illa faqad najaku. Kuma ai waqafu, wanda waqafu wannan illa ce shine harafi na bakwai mutahariki ya koma sakini, shi yasa sai a ji maf'ulatu ta koma maf'ulat, maf'ulat wanda sai a mai da shi fa'ilan, fa'ilan. A wa umithlu, sai kuma wanda yake rarbi na biyu na ita wannan arurar shine wanda yake daidai da ita, shi ma madwi ne makasufi, maf'ulatu ta koma maf'ula, maf'ula sai a mai da ita fa'ilun. Aslamu, sai kuma wanda aka yi masa salmu, menene salmu da sadi da lam da mi ara, indai ba amsa wannan ba a sai a je ilimin arorin ko, tunda dai salmu ɗaya ne daga cikin illoli na rage guda tara ko hasful wa tadil mafruqi, shi yasa maf'ulatu a shafe latu din sai koma maf'u, sai a mai da shi me fa'il, fa'il shine rarbi na uku na ita wannan arurar. Sai mu koma kwana anan, ita wannan arurar an gama da ita, an faɗi rarbanta guda uku da wanda yake madwi mauqufi da kuma wanda yake madwi makasufi, sai kuma wanda yake madwi aslam, sai wanda yake aslam shine wanda aka shafe latu din ya koma maf'u. Menene shahidan? Waye ya dan taba ilimin arore koko aka yi ilimin da arore da shi anan? Ai an yi ramiza har sau biyu, an yi ta a karatun Asabar da Lahadi da dadewa wajen shekara kusan 18 ko, an yi ta kuma a karatun Litinin Talata Laraba shi kuma kamar shekara 10 da suka huce ko, shi yasa an yi an maimaita. Waye aka yi na farkon da na biyun da shi? Na azmanu salma la yara misla har ra'una fi shafin wa la fi iraq, misalin wanne ne wannan? Misalin wane rarbi ne kenan a ciki? Hakika a rura ta farko ne, amma to a rarbanta guda uku wannan misalin wanne ne? Daga duna shamin muhuwilu lalikaili ma bihin rahalu fi hafati rahali ya kaddana arit min ɗarifin fi ɗariki wa fa'ahu wala budda in haɗatu min ɗalabin rera. Haka shi mai ramiza ya kawo baharin ko a baiti biyu ko, daga duna shamin muhuwilu ya zama wannan shine maksufa, maksufi wanda yake ba maksufi bane, mauqufi ne, madwi ne mauqufi, madwi ne mauqufi, amma bara a warware baita ko. Azmanu sal mustaf'ilun ma la yara mustaf'ilun misla har fa'ilu, misla ha din nan shine arurun ko, yazo madwi kuma makasufi a shine arura daman ta farko, tazo madwiya makasufa ra'una fi mustaf'ilun ko shamin wala fi iraq maf'ulat wanda aka ce za a mai da shi fa'ilan fa'ilan to zai ta bin fa zai kawo annashuru miskun walwujuhu da na nerun wa adraful akuffi anam shine shahidin to bara mu bi annashuru mis kun walwujuhu da na ya ma saba ko ai ka ba wannan bane ko anan ne annashuru mis mustaf'ilu kun walwuju mustaf'ilu hudana sidi mai dai a dai wannan da'ira ce amma dai a samu wanne ne ko to ya zo fa'ilun ko to zarabin ne da zai zo nan gaba kenan ba wannan bane kenan ko amma shi wannan kaga fa'ilun yake zuwa shi yasa me ya shahidin sa daga duna shamin muhilu hajal hawa rasmun bizatil gara muhulaulikun ko darisu muhwilu muhulaulikun darisu muhwilu hajal hawa mustaf'ilun rasmun biza ilun tilgara fa'ilun muhulaulikun mustaf'ilun musta'jimu mustaf'ilun muhwilu fa'ilun kaga shine wanda yake yazo misulun kenan ko shine wanda yake misulun kenan shine daga duna shamin muhwilu la liqaili ma rarbi na uku me shahidin sa shine wanda yake aslam qalat wa lam taqsid liqaili alhana mahalan laqad ablagta asma'i qalat wa lam mustaf'ilun taqsid liqai mustaf'ilun lilhana fa'ilun mahalan laqad mustaf'ilun ablagta as mustaf'ilun ma'i maf'u shine anyi salmu din ko sai koma fa'il ko sai abai da shi fa'il ko shine shahidin ku qalat wa lam taqsid liqaili alhana mahalan laqad ablagati asma'i ta fadi magana wallahi ba wai ta fada bane dan ta fada mun bakan magana shi abin da ya faru ya je yaki ne mai gida ya dade yana wajen yaki da ya dawo gaba daya ya zama wani iri ga gashi ga kasun ba ga dauda ga jiki gashi daga wajen yaki sai zo ya kwankwasa gida mace ta fito mata gida ta fito wane ne kuma oh mai gida uzu billahi minka da Allah kare mai gida na da ya fita fesfes da shi dan binni ka zo kai dukun dukun da kai ka ce wai kai ne mai gida Allah kare Allah shine yace qalat wa lam taqsil liqaidil hana ta fadi magana ba wai nufin ta fada mun bakan magana ba mahalan laqad asma'ati man yuzqil harba yajidda amaha murran wa tahdisu bi auja'i karshen kasidar kenan cewa wanda duk ya dandana yaki ya samu dandanan yakin abu ne mai daci ai yaki in mutun ya tafita to in ma ya dawo da rai ai ka godewa Allah dan ya dawo a dukunkune ko duk ya zama wani iri ai ka godewa Allah tunda ma ya dawo da rai da yawa wani mai fita yaki ko gawar sa ma ba a kawowa yana can yakin ya cinye shi to shine qalat wa lam taqsil liqaili alhana ma halal liqad ablagati asma'i man yuzqil har bai jidda amaha murran wa tahdisu bi auja'i sai a tashi a rura ta biyu da rarbinta guda daya a rura ta uku ma rarbinta daya a rura ta hudu ba rarbinta daya to alhamdulillah sai na